Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Yayin da dakarun da ke tsaron fadar shugaban ƙasa a jamhuriyar Nijar suka bayyana cewa sun hanɓare da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum, za ku ji abin da Amurka take cewa kan wannan juyin mulki. A wannan makon mai ƙarewa ne aka kuma gurfanar da Hunter Biden ɗa ga shugaban Amurka Joe Biden a gaban kotu, inda aka tsara zai amsa laifi kan kaucewa biyan kuɗin haraji. Sai dai hakan bai yi ba domin mai shari'ar da ke sauraron ƙarar ta dasa alamar tambaya kan wata matsaya da aka cimma lamarin da yasa aka ɗage shari'ar. Za ku ji ƙarin bayani kaɗan kenan daga cikin abubuwan da za a ji a cikin shirin na duniyar Amurka. Sunana Mahmud Lalu. Ƙasashen duniya da ƙungiyoyin ECOWAS da na tarayyar Afirka ta AU kai hamada Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi Allah wadai da juyin mulki da wasu dakarun da ke tsaron fadar shugaban ƙasa suka ce sun yi a jamhuriyar Nijar. A ranar Laraba, dakarun fadar suka garkame fadar tare da tsare shugaba Bazoum da iyalansa, inda daga baya suka sanar da cewa sun karɓi ragaman mulkin ƙasar. Wani al'amari ya janye kwakwasa suka daga ƙasashe da ƙungiyoyi irinsu ECOWAS da AU da ma Majalisar Ɗinkin Duniya. Wata sanarwa da ofishin sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya fitar ta ce Blinken ya gana da Bazoum a ranar Laraba ta wayar tarho, inda ya ƙara jaddada masa goyon bayan Amurka wajen kare tsarin mulkin demokuraɗiyya a Nijar. A cewar sanarwar, Blinken ya kuma jaddada ci gaba da nuna goyon baya ga al'ummar Nijar da sauran ƙawayen Amurka da ke yankin, tare da bin sahun masu yin Allah wadai da juyin mulkin. Blinken ya kuma ja hankalin Nijar cewa alaƙar Amurka da ƙasar ta fuskar tattalin arziki da tsaro za ta wanzu ne kawai idan ƙasar ta ci gaba da bin tafarkin demokuraɗiyya, bin doka da kare haƙƙin bil'adama. Wannan kenan. A gefe guda kuma, a wannan makon mai ƙarewa ne aka gurfanar da Hunter Biden ɗa ga shugaban Amurka Joe Biden a gaban kotu, inda aka tsara zai amsa laifi kan kaucewa biyan kuɗaɗen haraji. Sai dai hakan bai yi ba domin kotun ta dasa alamar tambaya kan wata matsaya da aka cimma tsakaninsa da masu shigar da ƙara, lamarin da yasa aka ɗage shari'ar. Asali an tsara Hunter zai amsa cewa ya aikata ba daidai ba wajen kaucewa biyan kuɗaɗen haraji da suka haura dala 100,000 a shekarar 2017 da 2018 kan kuɗaɗen shiga da ya samu da suka kai miliyan 1.5 a cikin waɗannan shekarun. Baya ga wannan badakala, an sa ran Hunter zai amsa laifin da zai taimaka masa wajen kaucewa zaman gidan yari kan mallakar bindiga ba bisa ka'ida ba a lokacin yana mu'amala da hudar Iblis. To sai dai yayin zaman kotun da aka yi a ranar Laraba da ta gabata a gaban mai shari'a da take sauraron karar, wace tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya nada a zamaninsa, Hunter ya janye daga tsarin da aka yi ƙarƙashin wannan yarjejeniya cewa zai amsa laifinsa. Sai dai mai sauraron ƙarar ta yi wa yarjejeniyar da aka ƙulla da Hunter Biden da masu shigar da ƙara kallon hadarin kaji, inda ta ce hakan ba zai yi ba domin Hunter ya janye daga shirinsa na cewa zai amsa laifi. Hakan dai ya sa 'yan adawa Amurka suka yi ta tsokaci, suna masu cewa matakin yunƙuri ne na neman a nuna wa ɗan shugaban ƙasar gata don ya kauce wa hukunci. Sai dai a ranar Laraba, fadar shugaban Amurka ta fito ta mai da martani ga waɗanda suke wannan tsokacin.
This case was handled independently, as all of you know.
Sakatare ya labarai a fadar White House Karine Jean-Pierre kenan take cewa wannan shari'a ce mai cin gashin kanta da ma'aikatar shari'a take kula da ita ƙarƙashin mai shigar da ƙara da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya nada. A halin yanzu, kotun ta ba Hunter da masu shigar da ƙara kwana 30 kan su sake duba wannan yarjejeniya. Wannan kenan. To, ɗaya daga cikin 'yan mata ɗalibai da suka kubuta bayan da mayakan Boko Haram suka sace su a garin Chibok da ke Najeriya za ta yi aure a nan Amurka. Joy Bishara ce ta wallafa labarin a shafinta na Facebook a ranar Talata, a cewar ta sunan rabin ran nata James. Ta ce yanzu nan na miƙa wuya ga ƙauna, raha kuma babban aboki. Bishara mai shekaru 27 ta wallafa a shafinta haɗe da hotunan saurayin nata da suka yi baiko tare. Ina mai matuƙar farin cikin fara wannan tafiya da abin ƙaunata, miji da mata na nan tafi, Bishara ta ƙara da cewa a shafin nata na Facebook. A watan Afrilun shekarar 2014 mayakan Boko Haram suka farwa makarantar sakandaren garin Chibok dake jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya inda suka sace dalibai mata sama da 270 sai dai 57 cikin su har da bishara sun arce bayan da suka dira daga motocin da aka kwashe su wannan lamari ya ja hankalin duniya ya kuma ba wasu daga cikin waɗannan ƴan mata da suka kubuta damar yin kaura zuwa Amurka. Masu sauraro da aka maka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan makon sai wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Leather Gershon ta taimaka wajen hada wannan shiri. Ni Mahmud Lalo nake cewa a kasance lafiya.